il y a eu 4 articles sur lesquels on n'a pas trouvé de consensus. L'article 8.
Mataimakin shugaban jam'iyyar MTN kishin kasa ta ƴan adawa Korone Masani kenan yana mai yiwa manema labarai ƙarin bayani akan dokokin da suka haifar da rashin fahimtar da ta tilasta musu kauracewa zaman kwamitin kwaskure kundin zaben Niger. Batun kayyade yawan mutanen da za su tafiyar da harkokin hukumar zabe a matakin kasa da tsarin nada shugabannin hukumar a jihohi na daga cikin batutuwan da suka haddasa rarrabuwar kawuna a yayin wannan zama. Mafari kenan da ƴan adawa suka fice daga wannan taro da a can farko aka yi zaton zai kawo ƙarshen kikikakar da ke tsakanin bangarorin siyasar wannan kasa. Alhaji Ahmadu Lawan Edmond na daga cikin masu wakiltar ƴan hamayya a wannan kwamiti.
ƴan bawon wanda da suka ce seni sai an sa mata mutum 35 suka yi baya suka ce a tarikan cewa 31 su kuma suka ce kai 25 mu ɗan adawa muka ce mu ma mun rage gata wuce 25 su ta yan majority su ma suka ce sun kai ta 21 to su ma a nan mun samu haɗin kai da ajo magana guda tunda an ce a yi shawarar yadda kowa ya shiga cikin zaɓe to kina cikin seni ta komin ya kamata kowa yana da ido to wannan shine na hudu inda yake mun samu ba haɗin baki ko muka ce to tunda haka ne za mu tsaye da wannan shiga ta
kundin zaben kasar Niger a sashen sa na 8 yayi haramcin shiga zaɓe ga duk wanda kotu ta yi wa daurin shekara guda a gidan yari saboda haka ƴan adawa suka shawarci wannan kwamiti ya sassauta zuwa shekaru 3 shawarar da masu linjaye suka ce zai fi kyau a gabatar da ita wa majalisar CNDP dalili kenan da magoya bayan jam'iyyar Model Lumana irin su Abubakar Muhammadu Maiduka ke kallon wannan a matsayin wani matakin datsewa shugaban su Hamma Ahmadu hanyar shiga zaben shugaban kasa na 2021
saboda article 8 ne ga nasu tunani zai iya hana Muhammad shi takara shi ko mu inna da article 8 da ba 8 ba mu ga dai Muhammad dan takara na kuma shakka babu sai ya zama dan takara kuma mu ga ganin mu ba mu ga wani dan siyasa wanda zai iya takara shi ba idan an kaje zabe dan haka mu Hamma gare mu dan takara ne kwariya ka san mutum bitar tsage ta in so ka jaja za mu Allah shi kwariyar nan ta tsage in yaso daga baya za mu zo mu damke
jagoran tawagar wakilan bangaren linjaye a wannan kwamiti wato sakataren harkokin zaben jam'iyyar PNDS tarayya Abubakar Sabo da na tuntuba domin jin matsayin MRN akan wannan badakala ya ce da ni kwamitin na ci gaba da aikin sa kamar yadda aka tsara yana mai cewa a ranar Litinin din da ke tafi ne kwamitin zai gabatar wa Prime Minister rahoton ayyukan da aka shafa makonni 3 ana gudanarwa don haka in jira zai kira ni idan lokaci yayi Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger